jowi inda sabulu mai do kakara duniya fasun fasun wasu sun wuce yanzu mu kallin wata rana sai ka ji mun hurce mun wuce wasu adda ita duniya ta shunfa karata ta shawawa bai kula ba duniya ta shunfa karata ta shawawa bai kula ba duniya gashin jimuna wani ya tire wani za ya fito duniya tuyan masa wata tanu ne wata kodarwa